jakadar kungiyar turai a Najeriya Samuela Isopi ita ce ta jagoranci sauran jakadun kasar Spain da Italia da Portugal da kasar Faransa a lokacin da suka kai ziyarar ban girma ga kamfanin man fetur na Najeriya. Isopi ta ce Najeriya ce kasa ta hudu dake samar da iskar gas zuwa turai, inda ta ce Najeriya tana fitar da kashi 40 cikin 100 na gas zuwa kasashen turai a halin yanzu. Karamin ministan man fetur na kasa Timi Presilva ya yaba da wannan mataki da kasashen turai suka dauka, inda ya ce Najeriya a shirye take ta shiga yarjejeniyar kare yawan iskar gas ga kasashen turan.
At this moment we have two projects, one pipeline to Algeria, through Algeria to Europe. Actually that pipeline is targeted for Europe.
Anan Timi Presilva ne yake bayani cewa tuni har an fara shimfida bututun da zai kai iskar gas zuwa kasashen turai ta kasar Algeria. Silva ya ce akwai kuma shimfida wata bututu ta kasar Morocco. Dukan waɗannan ayyukan an riga an fara su gadan-gadan, kuma Najeriya a shirye take ta zama abokiyar kasuwanci na gari ga kasashen turai. Da yake tofa albarkacin bakin sa game da wannan bukata, kwararre a fannin gas da man fetur Muhammad Salih Hassan ya kalli wannan neman karin iskar gas daga Najeriya zuwa kasashen turai ta fannin rashin karfin tattalin arzikin da kasar ke fama da shi ne.
Wannan abu da kungiyar turai suke nema na karin gas yana da kyau, ba karamin samun ci gaba bane wa kasa irin tamu kamar na Najeriya. Wannan yana da kyau, ci gaba ne mai kyau, amma abin da ake ciki shine a yanzu Najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba.
Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya yi ƙarin haske akan wannan bukata da yake ganin tarihi ne zai maimaita kansa.
Bukatan makamashin iskar gas na Najeriya da kasashen turai suke yanzu matsawa su fara saya, wato in an duba tarihi ne yake so maimaita kanshi, domin lokacin da Najeriya ta yi wannan tsare-tsare na iskar gas, to dama turai su ne na farko kasashen da ake tsammani ko kuma aka targeting su sai wannan gas din nan. Gas din Russia kusan kashi 40 kasashen turai suke saya. So wannan yakin nan tsakanin Russia da Ukraine shi ya tilasta yanzu aka canja akalar tattalin arzikin ma na kasashen turai, kamar yadda yaki na ɗaya da yaki na biyu na duniya ya canja tattalin arzikin duniya gaba ɗaya. Saboda haka wannan abu ne wanda yake zai wa Najeriya amfanu na ƙwarai wajen bunƙasa harkan iskar gas.
Sanarwar ta ce kungiyar turai ta bayyana buƙatar ƙara yawan iskar gas da take saye daga Najeriya ne biyo bayan yakin da ake yi tsakanin Russia da Ukraine, domin cike gibin gas ɗin da kungiyar turai take saye daga ƙasar Russia. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.